الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna gabatar da yabo na musamman da jinjinawa da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asaba a wannan majalisi namu wanda muka masa suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatunmu na lugha daga cikin wannan littafi na al-maqamat ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala a yau muna 19 ko nauni 19 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 18 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata mun gama muqaddima ta wannan littafi har ma mun shiga makama ta farko to amma insha Allah ta'ala za mu dawo farkonta domin musadar da karatun kenan ya zaman tubai daya kenan yau ba sai mun karanta lafazin kai tsaye insha Allah za mu shiga kenan bayani game da shi karatun qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatu al-ula as-sunaniyya malam Allah ya ji kansa na fada wannan maqama ce ta farko wadda ake kiranta da suna as-sunaniyya an danganta ta ne zuwa birnin Sana'a amma wace Sana'a kin ita ce Sana'a ta kasar Yaman domin Sana'a guda biyu ce daya na birni na kasar Yaman wadda ita ce headquarter ta ko mu ce ita ce capital har yau sunan birnin bai canza ba birni ne wanda yake da dadde kamar yadda ya zo a cikin tarihi ta biyun kenan tana cikin kasar Sham shine malam ke fada yake cewa haddath al-Harith ibn Hammam al-Harith dan Hammam wato ya ba da labari annahu qala shi yake fada lamma qata'adu tugariba liktirab lokacin da na zauni tuzan bakunta lafazin iktata'adu an ciro shi ne daga alquda ko kace alqaud idan aka ce alqaud wato shine raqumi an masa wannan suna domin akan hau tuzansa a tsugunna musamman ga wanda ya gwaninci hawan raƙumi wanda tushen kalimar dai daga wato al-qu'ud ne zama fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'abanuka lil-khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwal marra faq'udu ma al khalifin asalin kalmar daga al qu'udi an gane ko to shine yace lamma qata'tu lokacin da na zauni ghariba liktirab tuzan bakunta me yake nihi da wannan kinaya ce ma'ana lokacin da tafiye wato ya ruhu masa yayi nan wa an atini al-matrabatu anil atrab, talauci mai tsugunar da mutum akan kasa yani santani gabarin tsare kuna. Al-matraba shine talauci wanda yake karshe, Allah ya kare mu, wanda yake tsugunar da mutum akan kasa ya rasa tidin dafawa, duk da cewa mumini baya rasa tidin dafawa. Tidin dafawa shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ana dai faɗa a Hausa wanda ya rasa tidin dafawa. Asalin kalmar daga at-turab ne kasa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taribat yadaka ay iltasaqat bit-turab. Ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Lafazin al-atrab jam'i ne na tarib. Idan aka ce tarib shine tsara a Hausa, ko kuma ka ce sa'a, wanda sa'an ka ne a wajen shekaru, shine yace wa ana atinil matrabatu anil atrab, talauci mai tsugunar da mutum akan kasa yani santani gabarin tsare kuna. Bawa hatibi qawaihu zaman, masibun zamani, ma'ana matsaloli ne yau da gobe. Bawa hatibi sai suka jefa ni ila sana'a il yaman, zuwa sana'a a tabirnin Yaman. Lafazin qawaih jam'i ne na qa'iha, in aka ce qa'iha bi ma'ana na'iba, musiba kenan. Shine yace bawa hatibi qawaihu zamani ila sana'a il yamani, masibun zamani ai matsaloli ne yau da gobe sai suka jefa ni zuwa sana'a a tabirnin Yaman. Yake fada fa dakhaltuha, sai na shiga wannan birni, khawiyal wifafi, ina mawuhincin burgani, ma'ana kwata kwata guzurin da nake dashi ya kare. Lafazin alwifab jam'i ne na wafba, idan aka ce wafba shine burgami, wanda matafiyi yakan saka guzurinsa a ciki. An gane ko? Shine yace khawiyal wifadi, ma'ana na shiga wannan birni ina mawuhincin burgami, ma'ana kwata kwata guzuri na ya kare. Lafazin khawiya ga yacan fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Badiyar infaq, ina mai bayyanar da kakkabe burgami na, ma'ana dan a san da cewa ni mabukaci ne. Lafazin badi ismu fa'il ne, min bada yabudu badwan wa bad'an, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man rakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi, shine kuma ya faɗa bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu an wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. To shi yasa ita kanta kauye ake ce mata albadu, me yasa? Saboda duk wanda yake cikin kauye a bayyane yake, a fili yake, an san kowa ne ne, kowa ya san kowa. Kenan alafazin alwudu shine ma'ana az-zuhur, abi ya bayyana ya fito fili. Shine yace badiyal infadi, ina mai bayyanar da kakkabe burgani na. La amliku bulga, yace ban mallaki wani guzuri ba. Wala ajidu fi jirabi mudga, yace ba na samun wata ir tsoka a cikin burgami na. Lafazin mudga, guntuwar tsoka wadda bata wuce ba a tauna, ko kuma mu ce gwalgwadan yadda aka tauna, kamar yadda Allah subhanahu wataala ke faɗa, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum. Kuma haka a cikin suratul mu'minun, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين shine yace wala ajidu bana samu fi jirabi a cikin burgani na mudga wato wata guntuwar tsoka wadda aka tauna fada fiktu sai na hadu ajubu duruqatiha ina sare titinan ta ga kai kawo mislal ha'il kwatancin dimautacce lafazin fiktu fi'il ne min af'ali shuru gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf wa tafika yaksifani alayhima min warqil janna haka cikin suratul baqara haka cikin suratul aha wa tafika yaksifani alayhima min warqil janna idan ka koma cikin suratul daud fa tafika masham bisuki wal a'naq lafazin ajubu an ciro shi ne daga aljaw idan aka ce aljaw shine wato yanki kasa da tafiya ko mu ce sari kasa da tafiya shine ake fada a Hausa ake cewa wani ya sari dawa ma'ana yayi tafiya mai nisa lafazin alha'im gashi can a cikin suratul shu'ara wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun shine yace mislal ha'im kwatancin wato dimautacce wa ajulu ina yawo fi haumatiha a cikin fagagenta jawlanal ha'il irin yawo na tsuntsu wanda yake mai tsananin kishirwa lafazin alha'im ismu fa'il ne min hama yahumu hauman ma'ana lokacin da tsuntsu idan kishirwa ta matsa masa zaka ga yana kewayo yana zagaye na neman ruwa shine ake kiran shi alha'il shine yace wa ajulu ina yawo fi haumatiha a fagagenta jawlanal ha'il irin yawo na tsuntsu mai tsananin kishirwa wa arudu ina nema fi masarihi da mahati a cikin makiyaya ta walƙawar idona wa masayihi da matafiya ta gadawati jijjihina wa rauhati da maraitata kariman ay wa arudu kariman ina neman mutumin kwarai khuliqu lahu dibajati na tsofar masa da wato fatar fuskata lafazin masari jam'i ne na masrah idan aka ce masrah makiyaya kenan wala kum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun lafazin lamhati minan lamhani wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar wama amru sa'ati illa kalamhim bilbasari au huwa aqrab shine yace wa arudu ina nema fi masarihi a cikin makiyaya ta lamhati walqawar idona wama sayihi da matafiya lafazin masayi jam'i ne na masiha in aka ce masiha wato matafiya kenan wurin tafiya minas siyaha ne gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin ghadawati jijjihina idan aka ce jijjihi shine fita bayan ketowar alfijir kafin hudowar rana wannan tsakanin shine ake kira da wato algudu to amma sai aka fadada ake amfani da shi akan tafiyar safi gabaɗe ko da rana ta fito har zuwa gushewarta kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada gudu ha shahrun wa rawahu ha shahr shi ko ar-rauha baya kasancewa sai bayan rana ta karkata ta gushi daga tsaki tsakin sama sai yace kariman ina neman mutumin kwarai idan aka ce karim mutum wanda yake mai kyauta wanda daga ya fahimci mutum yana da bukata kafin ya tambaya zai dauka ya bashi kuma in aka koma roƙonsa kuma zai koma badawa sai yace ukulika lahu dibajati na tsofar masa da wato fatar fuskata anan malam ya ma fatar fuska kinaya da dibaji dibaji shine tufafi na alhariri an gane ko alhariri kuma shine karshe a wajen kyau a wajen tsada daga cikin dukkan wani nau'i na tufafi don haka Allah ya zaba ma yan aljanna shi wa libasuhum fiha harir to anan me yake nihi fatar fuska domin fuska ita ce matattare kyau lafazin ukhli ma'ana ne tsufar masa da dibajeti fuska ta ma'ana ne kaskanta kai ne roke shi cewa ya taimaka min ga yacin innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-sawm fas'alu Allah an yujaddida lakum imanakum aw kama qala sai ya ce wa abuhu ilayhi bi hajati na bayyana masa wato bukata ta aw adiban ko kuma wani masanin adab tu farriju ru'yatuhu gummati wato ganin sa ya kware mun bakin ciki na idan aka ce gumma shine bakin ciki wanda yake rufe zuciya ya zaman to mutum baya ganin komai illa kawai abin da yake gaban sa kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada watulu alaihim naba'a nuhin idza qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadhu ilayya wa la tunzirun ash-shahid thumma la yakun amrukum alaikum ghumma kar lamarin ku ya zamanto arfi an gane ku kuyi maku fito fili kuyi shine yace tu farri ru'yatuhu ghummati ganin sa wato ya kware mun bakin ciki na wa turwi riwayatuhu gullati riwayar sa ta kosar mun da kishirwata sai yace hatta addatni khatimatul maba wato karshen wurin zagaye na sai ya bada ni wahadatni fatihatul alqa farkon tausasawa ta Allah subhanahu wa ta'ala game da ni sai ta shiryar da ni ila nadin zuwa wani mazauni rahibin yalu muhtawin wanda yake ya hadu ala zihamin abusa cunkosan jama'a wani hibin wato da kuka lafazin al-maqaf jam'i ne an gane ku wato lafazin al-maqaf wato shine kenan wurin tafiya lafazin al-daf jam'i ne na luduf idan aka ce luduf wato tafsasawa kenan yakan zo a wata nuska wahadatni fatihatul ilidaf wato shine farkon tafsasawa ta game da tambaya wato sai shiryar da ni ko kuma al-aldaf wato tafsasawa ta ubangiji subhanahu wata'ala game da ni wato sai ta shiryar da ni ila nadin zuwa wani mazauni lafazin nadin jam'in sa ya gabata tun a fadarsa wa ba'du fa innahu qad jarabi ba'd andiyatil adab lafazin andiya jam'i ne na nadi ga yacin wata atuna fi nadikumul munkar falyada'u nadiya sanada'u sanada'u zabaniya shine yace muhtawi wanda ya tattaru ala zihamin abusa cunkosan jama'a wani hibin wato da kuka fa walajtu gabatal jami'i wato sai na kutsa ruqukin jama'a lafazun walajtu an ciro shi ne daga walija yaliju ko kuma an gane ko walija yaliju wulujan ko kuma aulaja yuliju ilajan kamar yadda ya fada yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl kuma haka ya fada am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا شيني يتشي فولجت سين كوسا غابة الجميع ركوكين جماعة لفظا غابة سنانينا وتركوكي سيجي لأصبر مجلبة الدمع دن نجرب واتو أبندكي جنيو مسزبر حوائي lafazin asbura ya gabata wa yusbaru gaurul aqali sai yace fara'aitu sai naga fi buhuratin halqa a cikin tsake tsakin wato da'irar jama'a idan aka ce halqa kenan inda jama'a suke haduwa su yi kuri shi yasa duk majalisi wanda yake na karatu ake kiran shi halka shine yace fara'aitu sai naga fi buhuratil halka a cikin tsaki-tsakin kurin jama'a shakhsan wani mutum shaktal khilqa wanda yake mai ramin marhalitta alaihi uhubatu siyaha tare da shi akwai tattalin bulaguro asiyaha kenan bulaguro ya gabata fasihu fil ardi arba'ata ashhur sai yace wala hurannatu niyaha wato yana da murya ta mai kukan kyara an-niyaha shine kukan kyara kukan makoki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya sarwatar wanda kuma maguzanci ne wanda ya fada cewa ba zai gushe ba daga cikin al'ummarsa abubuwa hudu wanda suke maguzanci ne daga cikin su akwai an-niyaha sai yace wa huwa yadba'ul asja'a yana kira tsararren zancen sa idan aka ce al-asja jam'i ne na saja saja zance wanda yake mai kai daya wanda duk karshen sa zaka ga harafi daya ne sai yace bi jawahir lafzihi wato da kyawawan lafazin sa wa yaqra'u al-asma'a yana kwankwasar wato kunnuwar jama'a ga yacan al-qari'atu mal-qari'a mai kwankwasa kenan wa yaqra'u al-asma'a yana mai kwankwasar kunnuwan jama'a bi zawajir wa'zihi wato da tsawace-tsawacen wa'azin sa wa qad haqat bihi akhlaqu zumar tabbas yace gaurayen jama'a wannan yazo an gane ko idan aka ce akhlaqu jama'a waɗanda suke bayan gari da kazo nazo kenan shine yace wa qad haqat bihi akhlaqu zumar wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi ihabatal halati bil qamar irin zagayewar kekasa kuru wato da wata idan aka ce hala shine kekasa kuru ko ka ce sansani a Hausa kenan wannan haske da yake yin kuri ya zagaye wata lafazin az-zumar jam'i ne na zumra ga yacin wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara shine yace wa qad ahabat bihi akhlaqu az-zumari tabbas wato gaurayen jama'a sun zagaye da shi ihabatal halati bil qamar irin zagayewar kekasa kuru wato da wata sai yace wal akamami bis samar irin zagayewar kwamsu wato game da ƴaƴan itace lafazin akmam jam'i ne na kimmun in aka ce kimmun kwamsu kenan shine ubangiji ta'ala yake cewa fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam sai yace fadalaftu ilaihi sai nayi duku zuwa gare shi sukan fada larabawa su ce dalafa sheikh ma'ana dattijo yayi duku kenan irin tafiya wanda yana tangal da sauri shine yace fadalaftu ilaihi sai nayi duku zuwa gare shi li aqtabisa dan na dusano min fawaidihi daga cikin fa'idodin sa lafazin aqtabisu an ciro shi daga al-iktibas al-iktibas shine dusanar haske yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum sai yace wa al-taqiba kuma dan na tsunto ba'da fara'idihi wato sharan guntattakin kayan adansa lafazin fara'id jam'i ne na farida in aka ce farida wato shine guntun wato lu'ulu an gane ko fara'id kenan idan makira suna kira zinare ko abin da yake kama da haka guntattakin da suke wazuwa sune ake kiran su fara'id me yake nihi anan kalimomin sa waɗanda suke kyawawa shine yace wa al-taqiba dan na tsunto ba'da fara'idihi sharan wato guntattakin lu'ulu'in sa fasami'tu husay najishi yaqulu yana fada hina khabba fi majalihi lokacin da yayi sassaka a fagen sa wa hadarat shaqashi kurtijalihi wato kumfar bakinsa ta sabar zance ba tare da tunani ba, wa hadarat sai ta yi gurnani. Lafazin hadarat an ciro shi ne daga hadir, hadir shine kukan kurciya. Wa hadarat in ma ka ce ta yi gumza ko ka ce ta yi gurnani. Sai yake cewa ayyuhas sadiru fi gulawaihi, kalima ta irtijal shine mutum ya sabu zance ba tare da tunani ba kai tsaye, wanda wannan wata baiwa ce ta musamman wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ma wasu daga cikin bayinsa. Sai ya ce ayyuhas sadiru, ya kai wannan dimautacce, fi gulawaihi, game da zurfafawarsa. Lafazin gulawa an ciro shi ne da gulu, idan aka ce al-gulu shine zurfafawa, a Hausa ka ce wuce makadi da rawa, ko kuma ka ce himme kura shafawa, ko mu ce me wuce gona da iri, ko mu ce fin ayazaki. An gane ko azarbabi kenan mutun ya wuce gona da iri. Ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq, qul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghayra alhaq iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu aw kama qala. Shine yace ayyuhas sadiru, ya kai wannan dimautacci, fi gulawaihi, game da wuce iyakarsa. As-sadiru, mai sakin tauba kuyalaihi, tufafin takamarsa da nuna isa. Aljamihu, mai zabtuwa, fi jahalatihi, a cikin jahilcinsa. Lafazin aljamih an ciro shi ne daga aljamhu, aljamhu shine ma'ana zautuwa, yadda doki yake kwace ma mai shi ya kadi gabansa yi ta zuba su kuwa, sai an yi fama da kyal a taro shi. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa law yajiduna malja'an aw maghratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Ga yacin cikin alburda, malli bi raddi jimahin min ghawayatiha kama turaddu jimahu lakhayli bil lujumi. Shine yace aljamihu, mai zautuwa, fi jahalatihi, a cikin jahilcinsa. Aljanihu, mai karkata, ila khuzabilatihi, izuwa kariyace kariyacensa. Aljanihu ga yacen wa injanahu lisalmi fajina halaha, sai yace ila ma tastamiru, har izuwa yaushe ne za ka zarce ala gayyika a bisa batanka. Algayyu shine bata. Ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qad tabayyana ar-rushdu min al-gayy, sai yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a ba gayyika, makiyayar zaluncinka. A kullun kawai so kake hanyar ka ta zalunci, wato ta sauƙaƙa. Shine yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a ba gayyika, makiyayar zaluncinka. Lafazin tastamri'u an ciro shi ne daga al-mari, ga yacen fakuluhu hani'an mari'a, mar'a makiyaya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wallazi akhraja al-mar'a, asali daga ar-ra'yi ne, kiwo kenan. Qulu war'au ana amakum. Lafazin al-baghyu shine zalunci, ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Shine yace wa tastamri'u, kana neman dadada mar'a ba gayyika, makiyayar zaluncinka. Wa hattama, har izuwa yaushe ne tatanaha zaka tukaki, fi zahawika, wato game da jiji da kanka da nuna isa da kake ma mutane, wai yaushe zaka kai matuka. Lafazin tatanaha minan nihaya ne, wata tanaha wa hattama, har yaushe ne. Ilama asalinsa ilamata ne, hattama asalin shi hattamata ne. Shine yace wa hattama, har izuwa yaushe ne tatanaha zaka tukake, fi zahawika, game da jiji da kanka da nuna isa da kake ma jama'a. Wala tantahi, yace baka hanuwa Allah hawika, wato gabarin warginka. Tubarizu bi ma'asiyatika malika nasiyatika, kana ma mamallakin kokuwar kanka, shine Allah subhanahu wa ta'ala fito na fito bi ma'asiyatika da aikin sabanka. An gane ko tuwarizu kana fito na fito bi ma'asiyatika da aikin sabanka. Malika nasiyatika ga mamallakin kokuwar kanka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin tuwariz gashi can wa barzu lillahi jami'a wa barzu lillahi alwahidil qahhar yawmahum barizun. Sai an gane ko nasiya ga ya can mamin dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, kuma ga ya can falyadu nadiyas lanasfa an bin nasiya nasiyatin kadibatin khabi'a. Sai ya ce wa tajtari'u kana bugun gaba bi kubhi siratika da mummunar al'adarka ala alimi sariratika ga masanin asirinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin tajtari'u an ciro shi ne daga aljara'a bugun gaba, mutum ya nuna isa da nuna kasawa. Shi yasa duk wanda yake mai shiga gaba mai nuna jarumta ake kiran shi jari. An gane ko wanda a Hausa ake cewa sadauki. Sai ya ce wa tajtari'u kana bugun gaba bi kubhi siratika da mummunar al'adarka ga ya can sanu iduha sirataha ay adataha al'ula ala alimi sariratika, wato ga masanin asirinka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata tawara kana neman fakewa an karibika ga barin makusacinka. In zaka shuka wata ayar ka zaka yi, zaka sheke ayar ka sai ka ringa famar boye ma na kusa da kai. Yace wa anta bi mar'ara kibika alhali, kai ko kana ga maganar mai dakon ka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idaniyar da bata bacci daidai da kyautawar ido ta sa ka gaba, tana kallon duk abin da kake aikatawa. Inna Allaha kana alaikum raqiba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. Shine yace wa anta alhali, kai kwa bi mar'a raqibika, kana ga maganar mai kiwon ka mai dakon ka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin ta tawara gashi can ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi, kuma hatta tawarat bil hijab. Sai yace wa tastakhfi mimma madukika, kana neman boye ma wanda ka mallaka na bayi. Sai yace wa ma takhfa khafiyatun ala malikika, alhali mai boyuwa ba ta boyuwa ga mamallakinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastakhfi ga yace yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idhi yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Shine yace wa ma takhfa khafiyatun, alhali mai boyuwa ba ta boyuwa ala malikika ga mamallakinka shine Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, haka yinka koma cikin suratu Ibrahim, wa ma yakhfa ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama. Malikika wato wanda yake mamallakinka, fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir. Sai yace atazunnu, wai shin zato kake an satanfa uka haluka cewa halinka zai amfane ka. Idza anarti haluka, idan labtawarka izuwa lahira ta zama yanzu. Atazunnu yace wai shin yanzu zato kake an satanfa uka haluka halinka zai amfane ka. Idza anarti haluka, idan labtawarka izuwa lahira ta yanzunta. Aka ce yanzu ne lokacin kai, kana tsammanin halinka zai amfane ka. Sai ya ce auyun kizuka maluka, koko kana zaton cewa dukiyarka da ka tara za ta tsamayar da kai kina tubi uka a amaluka a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai. Auyun kizuka maluka, shin ko kana zaton cewa dukiyarka za ta tsamayar da kai kina tubi uka a amaluka a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai. Ga ya can wa inna sha'a nubriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqazun. Ga ya can kuma afa man haqqa alayhi kalimatul azabi afa anta tunqizu man fin nar. lafazin tubi uka gaya can ayyubi kuhunna mimma kasabu wa ya'fu an kaseer kuma gaya can wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbika mawbik mahallaka kenan shine yace ayyun ki zuka maluka ko kana zatan dukiyar ka za ta tsamayar da kai daga azabar Allah hina tubi kuka a amaluka a lokacin da ayyukanka suka hallakar da kai aw yuguni anka nadamuka ko kana zatan cewa nadamarka za ta wadatar da kai idza zallatka damuka lokacin da diddigenka yayi sarmandau akan siraji sai yace aw ya alifu alaika ma'asharuka ko kana zatan cewa wai danginka jama'arka za su tafsasa maka yawma yawmuka mahsharuka ranar da gunsayuwarka na taron alkiyama ya tarar da kai lafazin mahshar kenan mawdi'ul hashar kenan shine alkiyama aw ya atifu alayka mahsharuka ko kana zatan cewa danginka za su tafsasa maka su tausaya maka yawma yawmuka mahsharuka ranar da gunsayuwarka na filin alkiyama ya tarar da kai sai yace hallanta hajjata mi ya hana kabi mahajjata tidaika wato hanyar shiryuwarka lafazin in ta hajjata an ciro shi ne daga annahaj ko kace almanhaj ko kace alminhaj hanya wadda take mabayyaniya wadda babu duhu tattare da ita li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an gane ko shine yake cewa taraktukum alal mahajjati kududu cewa wancan almahajja ne duka dai mahajja ita ma hanya ce wadda take mabayyaniya kamar yadda ya gabata hallan ga yawa shine anan kenan yace hallanta hajjata mi ya hana kabi mahajjata hatidaika wato tafarkin shuriyarka shine yake taraktukum alal mahajjati albayda sai yace wa ajjalta mi ya hana ka gaggauta mu'alajata da'ika magance cutarka wa falalata shabata atida'ika mi ya hana ka dakusar da kaifin itida'ika wato ta'addancin ka shine ketare iyaka da kake mi ya hana ka dakusar da kaifin tsaurin kanka na ketare iyaka lafazin falalata an ciro shi ne daga alfulul idan aka ce alfulul shine dakushewar takubi wanda a Hausa ake kiran shi gogoshiya kamar yadda nabiga yake cewa wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi as-samau al-ibn adiya a cikin waƙar sa shi ma yana faɗa yake cewa wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dariqina fululu shine yace wa falalta mi ya hana ka dakusar da shabata atida'ika kaifin ta'addancinka wa kada ata nafsaka mi ya hana ka huzgo zuciyarka fa hiya akbaru a adaika yace zuciyarka ita ce mafi girman makiyanka sai yace ammal himam sanide ita mutuwa ni aduka ita ce ma alƙawlatarka dukka ƙari guje-gujenka ka kari kai kawanka tana nan tana jiranka inna rabbaka labil mirsad aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin qul innal maut allazi tafirruna fa innahu mulaqikum alhimam ita ce mutuwa kamar yadda wani mawaki yake cewa idza ma himamul mar'i kanat bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fa yadiru ammal himam sanide mutuwa ni aduka ita ce ma alƙawlatarka ba za ka ketare ta ba duk kai kawanka hausawa suka ce barewa kare gudinki hannun mai dawa zaki fada ko kuma kamar yadda ake fada a Hausa ka kare nikan ka kawo garin ko kuma karshen alewade kasa karshen dukkan wani mai rai shine mutuwa sai yace fama'i idaduka to in ka san mutuwa ita ce ma alƙawlatarka minene tanadinka ma'ana ni ka shirya mata sai yace wa mil mashibi game da hurhura wadda ta furcuko akan ka inzaruka wato galgadin ka anan yake. An gane ko hurhura galgadi ce, tana nuna cewa ka dan kimtsa fa lokaci fa na nan tafiya dan kusanta. Shine Allah yake fada awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir. Malam Badar kana diwa jikin ka ko an gane ko waja'akum an-nadhir, nadhir kenan ita ce hurhura kamar yadda malaman tafsiri suka fassara. Shine mai ashar ya yake cewa badatlaka a'lamul manuni madillatan, alamar mutuwa ta bayyana ta maka rumfa. Shine yace wabil mashibi, game da hurhura ne inzaruka galgadinka. Sai yace fama izaruka, to menene hamzarinka? Wafil lahadi, yace a cikin lotan kabari ko kace cikin kushewa, makiluka nan ne gun baccinka na rana. Wafil lahadi, a cikin kushewa ko kuma kace a cikin lotan kabari, makiluka nan ne gun baccinka na rana. Allahad shine loto da ake yi a bangon alƙibla ta kabari, kamar yadda haka aka yi mamun zan Allah sallallahu alaihi wasallam. Min allahadi ne, in aka ce allahad shine wato almai karkata, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. لَفَظٌ مَكِيل مِنَ الْقَيْلُولَةِ لِي قَيْلُولَة شِينِي بَچِن رَانَا. إِنْ أَكَا چِي مَكِيل وُرِنْ دَا أَكَا تَانَدَا دُومِنْ هُوتَاوَا دَا رَانَا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَكِيلًا. سَي يَچِي فَمَا كِيلُكَ مِينِينِي فَدَرْكَا فَمَا كِيلُكَ مِينِينِي فَدَرْكَا alqil wani qil bi ma'ana al-maqul. Ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala waqilahu ya rabbi, a wata qira'a waqilihi ya rabbi inna haula'i qauman inna haula'i qaumul la yu'minun. Kuma haka ya fada inna nashi'atal layli hiya ashaddu wab'an wa aqwamu qila. Ba mu karanta ta ba a kuskure wannan ayar ko? Waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Sai yace wa ila allahi masiruka, zuwa ga Allah ne makomarka. Faman nasiruka, to wane ne mai taimakon ka, wanda zai kawo maka dauki, ya kawo maka taimako da agaji, ya baka tsaro da kariya game da azabar Allah. Sai yace qala ma aika baka daharu, ba yau ba zamanin ya falkar da kai fatana aska, sai kai gengedi na da gangam. An gane ku? Hausawa suka ce gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Ba yau ba zamani ya fadakar da kai, ya nuna maka cewa kai ta kanka, amma fatana asta, sai kai gengedi na da gangam. Lafazin fatana asta an ciro shi ne daga annu'as. Annu'as shine gengedi. Idhi yughashikumun nu'asa, kuma ga yacin cikin suratu Ali Imran, summa anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Sai yace wajazabaka al-wa'azu, wa'azi ya husguka, fataqa asta, sai kai gantsarwa. Min al-qa'as ne, idan aka ce al-qa'as ita ce gantsarwa, wato kirji ya turo ciki, kuma wannan baya ya lomatsa haka. Shine ake kiran wanda yake da gantsarwa al-aqas. Idan mace ce ce sai ka ce qasa. Shine yace wajazabaka al-wa'azu, wa'azi ya husgo ka, fataqa asta, sai kai gantsarwa. Wata jallat laka al-ibaru, nura ta bayyana gare ka, fataa maita, sai kai he kama kauce da gangam, ka nuna baka gani ba. Wata jallat laka al-ibaru, nura ta bayyana gare ka, fata amaita, sai kai makauta ta gangan. Sai yace wa hasalatan haqu, gaskiya ta bayyana gare ka, fata maraita, wato sai kai gardama, kace ya baka yadda ba. Lafazin hashasa an ciro shi ne daga alhas. Alhas shine higa. higi wannan higi tsuntsu kenan a gusa a cire gashin kenan fatar ta fito fili ta bayyana shine can ubangiji ta'ala yake fada qalatim ra'atul aziz la ana hashasal haqu shine yace wa hashasalaka alhaqu gaskiya ta bayyana gare ka ta fito fili fatamaraita sai kai gaddama afatumarunahu ala ma yara fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara sai yace wa azkaraka almaut mutuwa ta tunatar da kai fatana saita wato sai ka manta mantawa ta da gangan an gane ko wa azkaraka almaut mutuwa ta tunatar da kai tunda wanda kuke faduwa kuke tashi kuke rayuwa yau da gobe ya mutu a gabanka imma mahaifi ko da ko kane kowa ko aboki wannan tunatarwa ne wa'azi ne cewa inda suka tafi kai ma kana nan tafi ba jinkiri ba kai su kuma ba gaggawa ba su kai wa azkaraka almaut mutuwa ta tunatar da kai cewa can ne makomar ka fatana saita sai ka manta mantuwa ta da gangan wa amkanaka antuwasiya ka samu damar da zaka taimaka ma jama'a fa ma an saita amma baka taimaka ba an gane ko min almuwasa idan aka ce almuwasa taimakikiniya da juna dan haka mai taimaka ma jama'a ake kiran shi asi asi shine suka ce asalin sunan asiya kenan mai taimako wa amkanaka ka samu damar da antuwasiya zaka taimaka ma jama'a fa ma an saita amma baka taimaka musu ba gayajin wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum sai yace tu usiru falsan kana fifita kudi tu ihi da kake sanya shi cikin burgani ta ihi kana kiyaye shi ala zikirin abu sa fada baka so ma a cewa ne yana da a ce kana da kudi lafazin tu ihi an ciro shi ne daga alwi'a idan aka ce alwi'a shine wato burgani jikar da ake saka kudi a ciki gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa jama'a fa'a'a shine yace tu usiru falsan kana fifita kudi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina bal tu usiruna alhayata ad-dunya fa amma man taga wa athara alhayata ad-dunya tu usiru falsan kana fifita kudi tu ihi da kake sanya shi cikin jika ala zikirin ta ihi kana kiyaye shi akan ambato da fada baka so a ce wane yana da sai yace wa takhtaru qasran kana zabar wato bini tu ulihi da kake tsawaye ta gine shi ala dirrin wato abusa aiki na alkhairi tulihi da zaka bibiya ka ringa taimaka ma jama'a kullun ka fi so kawai aikin ka dai kai gine gine kai wancan gida ka gina wannan ka gina wannan sai yace wa targabu kana kyama an hadin gabarin mai shiryarwa fasta hadihi da kake neman shiryarsa ila zadin izuwa wani guzuri tasta hadihi da kake neman kyautarsa lafazin targabu an ciro shi daga ragiba ragiba in yayi ta'addi da an ma'anarsa shine kyama amma in yayi ta'addi da fi ma'anar shi shine kwadai dan haka suke cewa ragibtu fi shay'in ai nayi kwadan abu kaza ragibtu an shay'in na kyamaci abu kaza ga ya can wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa kuma ya fada qala ar-ragibu anta an alihati ya ibrahim faman ragiba an sunnati falaysa minni shine yace wa targabu kana kyama an hadin gabarin mai shiryarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala tastahdihi da kake neman shiryarsa ila zadin izuwa wani guzuri tastahdihi da kake neman kyautarsa lafazin tastahdihi na farko min alhidaya ne na biyu shi kuma daga me aka ciro shi hadiya kyauta kenan sai yace wato gallibu kana rinjayar da hubba saubi wato san tafafi tashtahihi da kake marmarinsa ala thawabin abusa lada tashtarihi wanda zaka fansa da dukiyar da Allah ya baka an gane ku kawai iya abinda kake rinjayarwa san tufafi yau ka dinka wannan gobe ka dinka wannan ala thawabin abusa ladan Allah tashtarihi wanda zaka fansa da wannan dukiya da Allah ya baka sai yace yawaki tusilati yawaki tusilati wato gwalagwalai na kyautuka a alaku su ne mafi ratayuwa bi kalbika da zuciyarka min mawaqit as-salati game da lokacin sallah lafazin yawaqit jam'i ne na mai yaqut ka annahunna liyaqutu wal marjan lafazin as-silat jam'i ne na sila in aka ce sila kyauta kenan yawaqit as-silati gwalagwalai na kyauta a alaku bi kalbika su ne mafi ratayuwa da zuciyarka min mawaqiti salati game da lokacin sallah wa mughalatu sadaqati wato tsada da sadaki akhiru indaka shine mafi fici abunka min mawalati sadaqati game da bibiyar sadaka an gane ko cewa ku je ku tambaya in nawa ne na dauke komai ko da kiyar katu ko da cukali karta zo komai na dauke shi gaba daya su fada kawai su yanka abin da suke so yace wannan shine mafifici abunka wa mughalatu sadaqati tsada da sadaki lafazin sadaqati jam'i ne na saduqa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla akhiru indaka shine mafifici abunka min mawalati sadaqati game da bibiyar wato sadakoki sai yace wasihaful alwani na kala kalan abinci ashha ilaika shine mafi marmari abunka min sahaifil adiyan game da takaddu na ilimin addini lafazin sihaf jam'i ne na sahafa yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwa sai ce wa du'abatul aqrani wargi da tsare ku ana sulaka shine mafi ɗebe kewa abunka min tilawatin qur'an game da karatun alqur'ani ka fi so kawai ka zauna da tsari kunka da sa'anninka ayi ta hira ana wasanni wannan yafi ɗebe maka kewa akan wato karatun alqur'ani kenan mutun ya zama gafalalle wa du'abatul aqrani wargi da sa'annu ana sulaka shine mafi ɗebe kewa abunka min tilawatil qur'an game da karatun alqur'ani sai yace ta amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki watantahi kuhimahu kai ko kana keta shingen sa al urf bi ma'ana al ma'ruf khuzil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahili ta'amuru bil urfi kana umarni da kyakkyawan aiki watantahi kuhimahu kana keta dokar sa ma'ana shingen sa ala wa inna malikin hima ala wa inna hima llahi maharimu watahami kana hani anin nukuri game da aikin asha wala tatahamahu kai kuma baka hanuwa watuzahazihu kana nisanta jama'a anin zulmi gabarin zalunci thumma tabshahu kai kuma kana ruhu masa gaya can fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz sai yace wa takshan nasa kana tsoron mutane wallahu ahqu an takshahu Allah shine yafi cancanta ka ji tsoron sa kuma an shada sannan sai ya saku waka taballi bali bi duniya sana ilai hamsa baba ma yastafiqu garaman biha wa fadda sababa walau darala kafahu mimma yahumu subaba yace tabban tabewa da halaka sun tabbata li balibi duniya ga mai neman duniya wanda kawai shi iya hamminsa ya tara duniya ba ruwansa da halak ko haram sana wanda ya juya in sibabahu kwararuwarsa ilaiha zuwa gare ta in sibab shine kwararuwar abu shine yace sana ya juya in sibabahu kwararuwarsa ilaiha zuwa gare ta ma yastafiqu bi nemi falkawa ba gharaman wato dan tsananin san da yake mata lafazin gharam ma'ana abu wanda yake mai nacewa dan haka mai bin bashi wanda baya saurarawa ake kiran shi gari wanda in yazo yayi sai kawai shi sai an biya shi in ma babu kudi kayan kudi zai karba dan haka Allah ya ambaci azabar wutar jahannama inna azabaha kana garama ma'ana mai naciwa ce babu saurarawa tattare da ita shine yace ma yastafi ku bi ne mu falkawa ba garaman dan tsananin so da kauna biha da ita wa farda sababa wato da matukar bigi in aka ce sababa shine bigi kenan wa farda sababa wato da matukar bigi sai yace walau dara inda yayi sani yace lakafahu yace la yace lalle subaba wato shine saura ko kuma kace diddiga lakafahu da ya wadatar da shi mai mayo rumu game da abin da yake nema wai inda a ce ya hankalta to da dan abin da Allah ya hore masa wanda yake biyan bukatunsa yau da gobe na rayuwa to ya wadace shi ba sai ya ringa haba-haba ba cewa kawai sai ya tara dukiya ko ma ta kaka yace walau da rada yayi sani yace la yace lalle ne su baba wato dan tarhi ko kuma kace saura lakafahu da ya wadatar da shi mai mayi rumu game da abin da yake nema na tarkacen duniya kuma innahu labada ajajatahu sannan sai ya kwantar da kurarsa wa gayyaba mujajatahu ya kafar da kumfar bakinsa lafazin gayyaba ga yacen wajiban ma'u wa qudi al'amru wastawat 'ala al-judi shine yace kuma innahu sannan shi labada ajajatahu sai ya kwantar da kurarsa wa gayyaba mujajatahu ya kafar da kumfar bakinsa ma'ana niyansa me yake nihi kinaya ce yake ma'ana lokacin da ya yanke zancensa ya kyale wa atabada shakawatahu ya rata el sarkarsa wa ta'abbada hirawatahu ya matse sandarsa a hamata lafazin ta'abbada an ciro shi ne daga al-ibid al-ibid hamata suna da wani mawaki na jahiliya ta'abbada sharra shine yace wa atabada wato ya rataya shakwatahu wato salkarsa kenan a kafada wata abada ya matsi hirawatahu sandar shi a hamata falamma ranatil jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da jama'a suka ga shirin tashin sa larabawa sukan fada tahaffaza ko in hafaza lokacin da mutun yayi tsugunna akan dugadugansa yana shirin ya tashi ya miki shine yace falamma ranatil jama'atu ila tahaffuzihi lokacin da jama'a suka ga shirin tashin sa wara'at suka ga ta'ahubahu tattalin sa li muzayalati markazihi domin gushe ma mazaunin sa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum law tazayyalu la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima shine yace li muzayalati domin gushewa markazihi wato mazaunin sa adkhala kullu minhum yadahu fi jaybihi kowanne daga cikin su sai ya shigar da hannunsa cikin aljihu fa afa amalahu sajilan ya ciko masa guga min saibihi game da kyautar sa kowa ya saka hannu aljihu ya jinko wa qala srif hadha fi nafaqatika yace da shi sarrafa wannan dan abin da ya saukaka fi nafaqatika game da dawainiyarka ta yau da gobe ma'ana guzurinka wa qala srif hadha yace sarrafa wannan fi nafaqatika wato game da guzurinka aw farriquhu ala rufqatika ko kuma ka raba ma abokan tafiyarka in har kai baka bukata faqabilahu minhum mughdiyan sai ya karba daga gunsu mughdiyan yana mi rufe ido saboda kunya an gane ko ya gabata wa ijaba il musalihi faqabilahu minhum ya karba mughdiyan yana mi rufe ido saboda kunya wan sana anhum ya juya gabarinsu musniyan yana mi yabo da jinjinawa akan su waja'ala sai ya hadu yuwaddi'u yana bankwana da man yushayyi'uhu wanda ya raka shi an gane ko وجعل يودع من يشيئه يحيانا بنقانا دمتمن دي ركاش ليخفى عليه مهيئه دم بيان يرحن يسا تقو يغريش إذا أكتش مهيئ حنيا ودتكي بيان ويسرب ينا رب غركي دمن يتبعه واندي بيوبا ينسا لكي يجهل مربعه ودن أجاهل تمسو كنسا labazun wa yusarri an ciro shi ne daga asarbu idan kace asarbu ita ce hanya asarbu kenan wa yusarribu yana raba hanya ko kuma ka dauke shi min asirbu idan aka ce asirbu shine garki kamar yadda yake fada fa anna lana sirbun ka annani ajahu azara dawarin fi mulaim muzayyali ko kuma an gane ko kenan in ma ka dauke shi akan asir wa yusarrihu sai ka ce yana raba garki da manyat ba'uhu mutuman da ya biyo bayan sa dan ganin kof likai yujhala marba'uhu dan ajahilci masaukin sa ko kuma wa yusarrihu yana raba hanya da manyat ba'uhu mutuman da ya biyo bayan sa likai yujhala marba'uhu dan ajahilci masaukin sa lafazin marba shine a Hausa ake kiran shi garin gona wurin da ake zuwa a zauna domin cin damuna minan rabi'i ne idan damuna ta kare kuma sai ayi gaba kamar yadda Hulani suke da riga wanda din ciyawa tayi karanci hallo sai su tashi su yi gaba sai yake fada qala al-Haris ibn Hammam Haris al-Haris dan Hammam yake cewa fattaba'atuhu sai na bu bayan sa muwariyan anhu iyani ina mai koyi gangan jikina gabarin sa waka fautu atharahu nabi bi sawun sa min haisu la yarani ta inda ba zai ganni ba haddanta ha ila magarati har ya tukake zuwa wani kogo fansaba sai ya sulala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye yana zuwa wani kogo kai tsaye kawai sai ya shige shine yace hattanta har ya tukake ila magaratin zuwa wani kogo law yajiduna malja'an aw magaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun fansaba fiha sai ya sulala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye lafazin insaba an ciro shi ne daga insiyab insaba yansabu insiyab wato shine tafiyar maciji dan haka suka ce kuskure ne nashi mai makama anan da yayi amfani da lafazin fansaba domin lafazin insiya baya kasancewa sai akan fuskar kasa kamar yadda suke fada insabal ma'u ayyara an gane ko kenan da abin da ya kamata ya ce shine suka ce ya ce insama insama maimakon insaba fansaba fansaba fiha sai ya sulala fiha cikin kogon ala gararatin kai tsaye al-Haris yace fa amhaltuhu sai na jinkirta masa raisa ma kala ana alaihi gulgudan yadda zai tube ta kalman sawa gasalar rijlaihi ya wanke kafafuwansa ga ya can fa mahilil kafirina amiluhum ruwaida ga ya can kuma fakla ana alaika innaka bil wadil muqaddasi huwa sai yace thumma hajamtu alaihi sannan sai na mamaye shi fa wajadtuhu sai na same shi muhabiyan litilmizi ya dabrantar ga almajirinsa ala khubzin samizi wato wata farar gurasa wajadina hanizin da dan akuya gashashe wa qubalatuhuma gaban su khabiyatu nabizin tulu ne na giya shi fa mai wasu yace fa wajadtuhu sai na same shi muhabiyan ya dabrantar an gane ko minal ha musafinan a wata nuska musafinan ayyana yayi gurfani musafinan yayi gurfani haka yake a wata nuska aga wata nuska kuma muhabiyan ya dabrantar litilmizin ga almajirinsa ala khuzin samizin wata farar gurasa wajadin hanizin da dan akuya gashashe lafazin muhaziyan min alhazw ne idan aka ce alhazw shine dabranta kamar yadda muzalla sallallahu alaihi wasallam yake fada la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza ko kuma hazwan na'li bin na'li yawa hazwa mankibai kuma gaya alhiza takalmi da ake ce masa alhiza kafa ciki saboda ai dauranta da juna ake suke ba a yin daya ku daya sai yace wajadin da dan akuya hanizin wanda yake gashashe gashi wanda yake irin na kasa wanda ake jera duwatsu an gane ko yafi gasuwa ga waɗanda suka san shi gaya can walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif sai yace wa qubalatu huma gaba gare su khabiyatu nabizin akwai tulu na giya ko kace gora na giya fa qultu lahu sai nace masa ya haza kai mala ayakunu zaka khabaraka yanzu wannan shine mabayyanin labarinka wa hadha makhbaruka wannan shine boyayyen lamarinka fa zafara zafaratal qaizi sai yayi huci irin hucin mutumin da garjin rana ya bige shi wa kada ya tamayyazu min alqaizi ya kusa ma ya tsagi ya rabu biyu saboda fushi azzafara shine wato huci na wanda yake mai bakin ciki ko marar lafiya wanda rashin lafiya ta kai matuka irin wannan huci mai gumi da yake fita shine anan yayi wannan kishi isti'ara da wannan kin zafi rana shine yace fa zafara zafratal qaizi sai yayi huci irin hucin mutumin da garjin rana ya bige shi wa kada ya tamayyazu min alqaizi yace ya kusa ya tsagi ya rabu biyu saboda fushi walam yazal yuhamliku ilayya bi gushi ba yana zazzaro min ido an gane ko walam yazal bi gushi ba yuhamliku ilayya yana zazzaro min idan hatta khiftu an yasduwa alayya yace har naji tsoran kar yayi tumbi a kaina wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasuna bil ladina yatuluna alaihim ayatina hatta khiftu an naji tsoro an yasduwa alayya wato yayi tumbi a kaina idan aka ce tumbi shine ka fada abu kai tsaye ka dauki mutum sai yace falamma an khabata naru lokacin da wutar sa ta wuce ga ya can kullama khabat zidnahum sa'ira wata tawara waruhu ruruwar kushinsa wato ta kuya an shada sai ya sabuwaka labistu la khamisata abidil khabisa wa anshabtu shisya fi kulli shisa wa sayyartu wa adhiya uhbulatan uriqul qanisa biha wal qanisa wa alja'ani daru hatta walajtu bil iftiyali ala laysi isa ala annani lam ahab sarfahu wala nababat li minhu farisa wala shara'at bi ala mawridin yudannisu irdi nafsun harisa yace labistul khamisata na sanya na daura gudu abigil khabisa ina neman zakakan abubuwa an gane ko al khamisa shine gudu an san gudu ko saki wanda ake daurawa a da zani da ake daurawa shine ake kiran shi khamisa gudu ake kiran shi a Hausa labistul khamisata yace na daura gudu abigil khabisa yace ina neman zakakan abubuwa wa an shi na kafa fatsata fi kulli shisa game da dukkan wata gaiwa an gane ko gaiwa ko kuma lalataccen dabino shine ake kira wato shis an gane ko kuma kifi wanda yake gaiwa ma'ana duk wani wanda yake mai taurin hannu to na kafa tarko na sai na farauce abin da yake aljihunsa shine yace wa an shabtu shisi wato na kafa fatsata fi kulli shisa game da dukkan wani kifi wanda yake gaiwa wasayyar shine kifin da yafi kowane kifi muni sai dai kuma akwai dadi ga muni amma kuma yana da dadi sai yace wasayyartu wa adiya na mai da galgadi na uhubulatan tarku ne uribul kanisa ina neman namijin farauta biha da wannan galgadi wal kanisa wato da ta matal farauta idan aka ce al kanis wato farauta namiji naman dawa namiji da wanda yake mace kenan sai yace wa an ja'ani dahru zamani ya fakar da ni hatta walajtu har na kusa bi lufhitiyali wato da tafsassan da tattafsan wayona alal laysi wato ga zaki isa wanda yake na rubuke al is shine rubukin zaki kace masa is ko kace arin ko kuma kace raba shine yace wa al ja'ani dahru zamani ne ya fakar da ni hatta walajtu har na kusa bi lufhitiyali da tafsassan wayo da tattafsan wayona alal laysi isa wato ga zaki wanda yake na rubuke ala annani abusa cewa ni lam ahab sarfahu yace ban ji tsoron juyowar sa ba wala nabadat li minhu farisa yace allan ka fada ta ma bata raurawa ba saboda tsoron shi farisa allan ka fada kenan shine yace wala nabadat li minhu farisa allan ka fada ta yace bata raurawa ba minhu saboda tsoron sa wala shara yake cewa nafsun harisa rai wadda take mai tsananin kwadayi wala shara'at bi bata habi da ni ba alama uridin wato ga wata mashaya yudannisu irdiya wadda zata daudada mutunci na ma'ana bani da wata rai mai kwadai wadda za duk wata rai mai kwadai yace bata habi da ni akan wata mashaya da zata iya daudada mutunci na kinan na san abin da nake sai yace walau an safar da haru inda zamani yayi adalci fi hukumihi game da hukuncinsa yace lama mallakal hukuma ahlan naqisa da bi mallaka ma mutanen banza jagoranci inda a ce zamani yayi adalci game da hukuncinsa lama mallakal hukuma ahlan naqisa ai da bi mallaka ma wato mutanen banza waɗanda suke kenan masu aibuka yace da bi mallaka musu hukunci ba duk da cewa a wannan baiti nashi na ƙarshe akwai ta cewa saboda Allah shine zamani an gane ko maganar danganta wani zargi da wani aibi da rarauka ga zamani bai dace ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa dan adam yana zargi wannan yuzini ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla wan nahar aw kama qala walau an safar dahru chai da a ce zamani yayi adalci fi hukumihi game da hukuncinsa lama yace da lama mallakal hukuma da bi mallaka hukunci ga ahlan naqisa wato mutanen banza da ba su bai dace a ce sun jagoranci jama'a sai yace fim maqalali sannan sai yace da ni udunu matso fakul kaci wa in shi'ita in ka so fa kun wa kun tashi ka je duk inda kake so ka fada cewa kaga Abu Zaid da almajirin shi suna shan giya Hausawa suka ce tabarbo kunya a nade ta da hauka shine yace in udun yace matsu fa kul kaci wa in shi'ita in ka so fa kun wa kun tashi ka je duk inda kake so ka ce kaga Abu Zaid da almajirin sa wato suna shan giya yace faltafattu ila tilmizihi Al-Haris yace sai na waiwaya ga almajirin sa wa qultu nace masa azamtu alayka ina maka magiya biman da ubangijin da tastadfi bihi al-adha kake neman iji cutarwa da shi la tukhbiranni yace wallalle ne ka bani labari manza wai wannan wane ne fa qala sai yace masa hadha Abu Zaid al-Saruji wannan kam shine fa Abu Zaid na birnin Saruja sirajul gurabai fitilar baki kenan an gane watajul udaba kamban malaman adam yace fan sarabtu min haisu ataitu sai na juya ta inda nazo wa qadaitu al-ajaba na gama mamaki min mara aitu game da abin da na gani yazo yayi wa'azi wa'azi mai kama zuciya mutane suna rusa kuka amma ga yayin karshe kuma nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.